Nnamdi Kanu, wanda aka shigo da shi cikin kotun da misalin karfe 10:15 na safi, ya ce ba shi da wani laifi daga dukkan zarge-zarge da gwamnatin Najeriya ke yi masa. Yana mai cewa sabbin zarge-zargen da aka kara na kama da na baya, inda shi Kanu ya dage da cewa sai kotu ta saurari bukatarsa na farko da yake kalubalantar cancantar tuhumar da ake masa. A nasa bangare, jagoran lauyoyin shugaban kungiyar IPOP din, Mike Ozekwume, yana da yakinin cewa da zarar kotu ta yi aikin nazari ne zurfi kan zarge-zargen da ake yi wa Kanu, za ta bada belin shi wanda ake zargin ba tare da wasu sharuɗa ba.
By the time the judge dispassionately examines the step-by-step destruction of this count, she will go to the next stage, which is to grant us being no valid counts in the charge to defend. She should dismiss all of them and discharge and acquit Nnamdi Kanu.
Baya ga Kanun ya kammala kin amsa laifi da kuma neman a saurari bukatarsa ta farko, lauyan masu shigar da kara, wato labaran magaji, ya shaida wa kotun cewa a shirye yake ya ci gaba da shari'ar kawo shaidu biyu da za su ba da shaida kan shi wanda ake tuhumar. Kazalika, lauyan gwamnatin ya bayyana mamaki kan yadda Kanu ya nisanta kansa da batun shi mamba ne a kungiyar IPOP.
What I want to tell Nigerians is that they are fully ready, and one thing that is very interesting that Nigerians should be looking out for is the fact that one of the counts suggesting that the defendant Nnamdi Kanu is a member of IPOP, and he vehemently denied being a member of IPOP. That is very curious, and we urge Nigerians to see us through how we are going to prove all those charges against the defendant in no time to come.
Kotun dai karkashin jagorancin mai shari'a Binta Nyako ta amince da a saurari bukatun da ke gabanta a game da cancantar tuhumar Kanu, inda ta dage shari'ar zuwa ranar 16 ga watan Fabrairu mai zuwa. A wani bangare kuwa, kungiyar Wan Najeriya karkashin jagorancin Muhammad Sali ta sake fitowa yau, inda ta ce
abin da ya fito da mu shine mun fito mu kira ga dukkan ɗan ƙasa cewa su taho nan su zo su same mu. Duk wani wanda ya zo ya ce shi zai raba ƙasar nan, mu tsaya akan wannan al'amari. Kuma ba za mu gina ƙasa akan kabilanci da bambancin addini ba, wannan ba zai yiwu ba. Har wani zai iya fitowa a nan wai ya zo a nan ya ce a sake Nnamdi Kanu, har a je ma a samu shugaban ƙasa a yi ido biyu da shi, ana gaya masa cewa a sake shi ba ma tare da wani tuhuma ko wani tambaya ba. Wannan ba daidai ba ne. Muna nan muna bin zaman, kuma za mu yi zaman dirshan a nan har zuwa ƙarshen ƙaran nan.
My name is Chibuka Chizoroma Ofebu. I can't associate solidarity with my fellow patriots to denounce Nnamdi Kanu and his terrorism, his atrocities, the destruction, the carnage he has brought in our land. What he's running is a scam, is an insult to Igbo people.
Wani ɗan ƙabilar Igbo kenan yana kira ga masu kishin ƙasa daga yankinsu da su fito su nesanta kansu daga haramtacciyar ƙungiyar IPOP da shugabanta Nnamdi Kanu. Yana mai cewa yaudarar mutane shi Kanu ɗin ke yi kawai. Lima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.